Gwamnatin jihar Ondo ta tabbatar da cewa a cikin mutane 200 da ke fama da cutar lassa fever, kananan hukumomi 8 a jihar Ondo sun mutu. Gwamnan jihar Ondo, Oluwa Rotimi Akeredolu ne ya tabbatar da hakan a garin Owo da ke jihar ta Ondo.
A total number of 102 suspected cases were reported in 8 of our local government areas. Laboratory results has received for 79 of the cases, while results of the remaining cases are still being expected. 36 out of the 79 reports from the laboratory have been confirmed with 9 deaths recorded.
Gwamnan Oluwa Rotimi Akeredolu ya ce an karbi mutane 200 da ake tuhuma suna dauke da zazzabin lassa fever daga kananan hukumomi 8 na jihar. An karbi sakamakon mutane 79, ana jiran sakamakon binciken sauran mutane daga dakin bincike, wato laboratory, inda an ka tabbatar da mutane 36 daga cikin 79 na dauke da zazzabin lassa fever. Ana yi musu jinya a babbar asibitin Owo, sannan mutane 9 a cikin su sun mutu. Yace tuni aka baza jami'an kiwon lafiya a cikin kananan hukumomi 18 da ke jihar ta Ondo don shawo kan bazuwar cutar ta lassa fever. Gwamnan na jihar Ondo ya buƙaci jama'ar jihar ta Ondo da su garzaya asibiti mafi kusa da su da zaran sun fara jin wani zazzabi, don a bincika da wuri kana su sanar da jami'an kiwon lafiya mafi kusa da zaran sun ga wani ya fara zazzabin. Akeredolu ya kira ga jama'ar da ke zaune a jihar ta Ondo da su yi nisa da shi mu'amala ko safarar namun daji don gudun yada wannan cuta ta lassa fever. Wannan dai ba shine karon farko ba da wannan cutar ta lassa fever da aka alakanta samunta ga wani nau'i na beraye ke halaka mutane a wasu jihohin Najeriya.